domin tattaunawa kan wata matashiya da take da alaka da addinin mu, take da alaka da rayuwar mu, wanda muke roƙo Allah subhanahu wataala ya sa mu daidai. Allah subhanahu wataala ya yi mu rayuwar mu albarka. Allah subhanahu wataala ya biya mana buƙatun mu na alkhairi. Duk abinda ya mana tsari muna roƙo Allah subhanahu wataala ya kawo mana mafita. Allah subhanahu wataala ya tausaya mana, ya jiƙa mu, ya yafe mana kurakuran mu. Abin da nake son ya zamanto matashiyar zancen mu a yau shine, idan muka kalli yanayin rayuwar da muke ciki a yau, za mu ga cewa yau duniya cike take da matsaloli da fitintunu da al'amura masu rikitarwa, masu firgitarwa, wanda in muka ɗauki ɗaiɗaikun mutane cikin matsala suke, in maka ɗauki jama'a cikin matsala suke, in maka ɗauki ƙasa ne cikin matsala suke. Kusan kana iya ka ce yau in aka ce ka yi bayanin me ye duniya a wanga zamanin, sai ka ce matsala. In mutum yana son kai ya ba kanshi wahala, aka ce ma me ye duniya a yau, sai ka ce duniya ita ce matsala, duniya ita ce matsatsalu da fitintunu da bala'o'i. Kawai ka gama bayanin duniya. Mu a matsayinmu na musulmi, duk abin da ya faru za mu ɗora shi a bisa mahanga ta addini, a bisa sikeli na addini. Mu ga cewa ya addinin musulunci ya ɗauki wannan abun, kuma ya addinin musulunci ya ɗora waɗannan abubuwa. Idan muka kalla a yau, za mu ga rayuwar aure kaɗai, in muka ɗauki wannan ɓangaren a cikin ɓangarorin rayuwa, za mu ga rayuwar aure kaɗai tana fama da matsaloli. In ka ga dama ka ce ma'aurata suna cikin matsaloli, wadda kowace matsala ta sha bamban da wancan, kowanne matsala shi ta sha bamban da wani. In ka ɗauki maza kai hira da su, sai ka ji yana da matsala da iyalin shi. In ka ɗauki mata kai hira da su, sai ka ji tana da matsala da abokin zamanta. To waɗannan matsaloli da suka damu suka cika mana rayuwa, har ya kai wata kowani idan ya shima cikin waɗannan matsalolin, kusan sai ya ta tunanin ma wai Allah yana tare da shi ko Allah baya tare da shi, wai da addu'o'in da nake Allah ya yi hushi da ni ne ko kaza Allah bai karɓan mana ba. Da yawa muna samun kanmu cikin wanga yanayi, mutum ne ke cikin matsala kuma ya yi an yi wa'azi, an ce Allah ya ce a roƙa, an ce lokaci kaza ana karɓa addu'a, an ce kaza addu'a, an ce kaza, duk ya yi waɗannan abubuwa. Amma a ƙarshe in ya kalli rayuwa ta, sai ya ga ma kamar yanzu ne yake ƙara tsundumawa cikin ruwa, sai ya ga kamar yanzu ma ne yake shiga cikin matsala irin na malam Bahaushe, ana magani kai na ƙaba. To irin waɗannan, kai a matsayinka na musulmi, ke a matsayinki na mai imani, ya kamata ki ɗora wannan abin a mahanga ta addini, don kai ya zamanto mutum kuma ya shiga wani babi wanda ga buƙatu ba su biya ba, kuma mutum ya rasa imanin shi, ga buƙatu ba su biya ba, kuma mutum ya rasa addinin shi. To shi yasa irin waɗannan abubuwa idan suka faru, sai mutum ya zamanto ya ɗora su. In yi makaina adalci, in makaina wa'azi da faɗa, in san cewa duk abin da zai samu na Allah ya san halin da nake ciki, kuma babu wanda ya isa ya hidda ni cikin halin da nake ciki in ba Allah ba, ba wanda ya isa ya tsamar da ni cikin yanayin da nake ciki in ba Allah ba. Allah shi kaɗai ne, domin duk wani wanda ba Allah ba, matsalolina ba zai san su ba sai in na faɗa mai. Amma shi Allah matsalar kamun ta same ni ya sani, kuma ya san iyakar da za ta tsaya, ya ni za ta damu na, duka Allah ya sani. Idan na gudanar da ɗan ƙoƙon barana a wajen Ubangiji subhanahu wataala, sai ya yi mani. Shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa da matsaloli suka dame shi, ya ce sa'imtu takalifal haya, ni kam rayuwa na gaji da ita, ma ina mutuwa ta zo ta ɗauke ni, na gaji da matsalolin duniya. Waman ya ish 80 haulan la abalaka yaf'al, yace ko da kai rayuwa shekara 80, yace kai ni na riga na yanke tsammani ba yanda za a yi ta cikin halin da muke ciki. Kaga wannan, duk da cewa wani mawaki ne na shahiliya bai keto musulunci ba, inda ya keto musulunci sai mu ce mai Allah ya ce mu faɗa maka fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. To amma da yake ya yi ratso rayuwar shahiliya, wannan ba za mu kama shi ba, kaman aiko manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan magana. Imam Shafi'i yake faɗa mamu, domin mu samu natsuwa duk wanda take cikin matsala, take cikin damuwa, kunci na rayuwa, Imam Shafi'i sai yake faɗa mamu don mu samu sauki, yake cewa wala rubba nazilatin yadhiqu laha alfata ta iya yiwa a samu wani kunci da damuwa wanda zai saukar ma dan adam zar'an wa inda Allahi minha almakhraj amma kuma in ka maida al'amuran ka ga Allah kika maida al'amuran ka ga Allah Allah zai fitar maki da mafita duk matsalolin da kike ciki duk halin da kika samu kanki in dai kika maida al'amuran ka ga Allah domin yadda Allah ya ga Allah kuma sarai duk wanda ta ji tsoro Allah Allah sai ya sa mata mafita duk irin halin da kike ciki na rayuwa da kuncin zamantakewar rayuwa ke dai maida al'amuran ka ga Allah ki da iko Allah malamai suka ce wa bi taqwa talinu lakal hadid da tsoron Allah ne dutse zai zaman tuwa ruwa kamar gari kina nan fasa yake kika kada wannan din akwai sifa Allah Imam Shafi yake cewa zaqat wannan kunci da nake cikin sai ya tsananta ya sami cikin kunci falamma tahkamat halaqatuha ya yada a rayuwa ta baki daya duk in ka kalli rayuwa ta kunci in ina sa in maka bayanin rayuwa ta shine in ce maka kunci in ina sa in maka misalan rayuwa ta shine in ce ma matsala da damuwa sai Imam Shafi'i yace amma in ka maida al'amuran ka ga Allah furijat sai Allah ya yi maki yace wa kuntu adunnu la tuf adunnu hala tufraju alhali kina da tantu Allah ba zai yayi maki ba amma kina maida al'amuran ka ga Allah Allah subhanahu wataala yana yayi maki ko wani daga cikin magabata shi ma yake cewa ya man shakauta dhika fi sadri rahabin ya ce wanda kike kunci kike fama da kunci wanda haƙƙin jinki kin samu kanki kullun cikin tunani da zullumi kin ma kasa me ke damunki da za a tambaye ki meye matsala kike da kanki kin tuna matsala kaza mat har matsalolin naki ba ki ilge su wadanda kike ji na kuncin rayuwa yace amma tare da haka wadamu ufada min al-asiyati wal sakab ga kullun saboda bakin ciki da kunci kina zubar da hawaye kullun saboda damuwa duk abin da zaki kallo kusan a rayuwar ki kullun idan safiya ta bullo rana za ta hitowa ne kina cikin bakin ciki da hawaye idan kika zo kwanciya zaki kwanta ne cikin bakin ciki da hawaye na kuncin rayuwar da kike fama da ita sai Imam Shafi'i yake cewa ihra ila ar-rahmani wasdiq tawbatan ki koma ma Allah ki ga iko Allah ki gaskata komawa ga Allah ki tuba tsakaninki da Allah subhanahu wataala in akwai wadanda kika zalunta haƙin su ki tuba yace idan kika yi haka zaki ga iko Allah sai yace wasallahu fi dhillatin wa lahu iktari kuma ki tashi cikin dare kina sallah ki tashi cikin dare kina ibada kina neman kusanci ga Allah subhanahu wataala yace in kina wannan Allah subhanahu wataala zai yayi miki komai kamar yadda zamu zo mu gani nan kadan mu kawo misalai na rayuwar annabawa a daidai wannan gaba akwai ɗaya daga cikin magabata ana ce mai Abu Musa Muhammad ibn al-Musanna wanda malami ne mai ibada mai tsoron Allah shekara 7 cikin rashin lafiya irin jikin ya dinne yayi shanye din duka yayi paralysis duka jikin ya ba da yake musu ko idanun ya ba yayi kyafta su shekara 7 cikin wannan matsala yana jin wadda magana ta Imam Shafi'i wasjil lahu fi dhillatin lahu iktari sai tashi cikin dare ya raka'a yace wallahi ina gama wannan raka'a bin Allah yayi mai damuwar da yake ciki yana raka'a biyu kai ka ce bai da ba shine dazu da yake kwance ba lafiya ba yake motsa jikin shi ba domin ba likita ke bada magani ba Allah shi yasa annabi yace innamat tabibu huwa Allah likita na hakika shine Allah ba su malam Ahmad Babi da sahibi da mu ci a likita na tsakani da Allah shi kankan ya likita hasashe amma mai bada lafiya na hakika shine Ubangiji subhanahu wataala to shine Imam Shafi'i da ya ci gaba da bayani cewa duk halin da mutum yake ciki ya maida al'amuran shi ga Ubangiji subhanahu wataala zai ga mafita shi yasa Allah yake cewa ma asaba min musibatin fa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalba ba wata musiba da ibtila'i da zaka samu dan adam an ba tare da izinin Allah da kudurar Allah da yarda Allah ba amma wa man yu'min billah duk wanda ta miƙa al'amuran ta ga Allah tana cikin matsala da kuncin rayuwa sai bata kaima kowa ba wanda za ta hita duk wanda za ta kaima matsalar ta wanda zai taimaka ne sai ta ƙara sanin hanyar Allah ta ƙara hakuri bisa rayuwarta to sai yake cewa wa man yu'min billah duk wanda ya mika al'amuran shiga Allah ya hadi qalbahu Allah subhanahu wata'ala zai shiryar da zuciya ta ta mika wuya ga abin da Allah ke so to wannan sai ya zama to shine a yau a rayuwa duk matsalolin da muke fama da su da ibtila'in da muke fama da shi mu yi kokari mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala zai yayi mana kuma Allah subhanahu wata'ala shi ya halice mu ba wai abin da ke cike ba zuciyarki ma ka minta kawata miki wani abu Allah ya sani wala qarfa lana kana insana sai yake wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah subhanahu wata'ala baya san dan adam ya zama mai yanke kauna game da taimakon Allah duk mutumin da ke yanke kauna game da taimakon Allah wannan mutumin bai da imani duk wanda take yanke kauna game da samun mafita daga Allah subhanahu wataala Allah ya ce a nuna mu wannan matar ba ta da imani kuma imani bai ratsa zuciyarta ba domin yanke kauna daga mafita da yanke kauna daga samun sa'ida a rayuwa da sauki-saukin rayuwa da samun ruwan sanfi Allah ne ke kawo shi to idan nace na yanke kauna game da wannan kaman namuna na zato ga Allah namuna da ladabi ga Allah kaman na nuna ma kaina cewa halin da nake ciki Allah bai ita yadda ni cikin halin da nake ciki ba hasali ma na nuna ma kaina cewa Allah bai san wannan halin da nake ciki ba amma da na gaskata ma Allah subhanahu wataala na san Allah ya san halin da nake ciki kuma ba wanda ya sai fitar da ni cikin wannan halin sai Allah Allah subhanahu wataala zai yi mana hada shi yasa Allah subhanahu wataala ya hana mu yanke tsammani Allah yake cewa wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha duk lokacin da ni Allah na dandana ma mutane wani abu na ni'ima da jin dadin rayuwa sai kaga suna jin dadi suna alfahari da haka sai Allah ya ce azaqna duk abin da Allah ya ba mu na jin dadin rayuwa Allah ya ce wallahi dandana ma mu ne yayi jin dadi na dindindin shine mutum yaje ya samu aljanna amma duk abin da mutum bai samu ba indai aljanna bata shigo ba duk abin da zai samu a nan gidan duniya indai ba imani a zuciyar mutum wallahi duk abin da Allah ya bashi dan dano ne Allah ya bashi kamar mace ce mai son hafi ta hiddo tana dan danawa ta jimiya ta kai ko bata kai ba ko da yake wani bi wannan dan dano kuma kuke cinya namu to wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha Allah ya ce amma wa in tusibhum sayya idan wani abu mara dadi ya same su wani mummunan abu ya same su wani kuncin rayuwa ya same su sai Allah ya ce bi ma kaddamata aidihim da dalilin laifin sai Allah ya nuna duk kuncin da kika samu kanki na rayuwa ki auna rayuwarki tsakaninki da Allah laifi ne kika ma Allah Allah yake muke bulala ta wannan bangaren domin cewa duk abin da ya samu dan adam na fakin ciki da bacin rai Allah subhanahu wataala ya ce yayi haka ne Allah subhanahu wataala ya mashi haka ne domin ya saka mai nan abin da ya aikata sai Allah ya ce amma idan Allah ya danjirarci dan adam da wani irtila'i izahum yaqnatun sai ka samu sun yanke tsammani game da mafita daga Allah dan adam ya yanke tsammani daga taimakon Allah ya yanke tsammani daga rahamar Allah da agajin Allah to duk mutumin da yake haka Allah subhanahu wataala ya zarge shi duk wanda take yanke tsammani game da rahamar Allah kina cikin damuwa koma ga Allah ina cikin yalwa in koma ga Allah ina cikin tsanani in koma ga Allah shi Allah shi yasan halin da kike ciki amma yanke tsammani game da rahamar Allah ba dabi'an musulmi bace dabi'ar kafiri ce duk musulmi ba zai yanke tsammani ba game da bafita daga wajen Ubangiji subhanahu wataala duk irin yadda abubuwa suka tabe duk inda yadda suka samu kanci cikin wani romatsu wani rinchabewa al'amarra musibu yau in ta yau ta damu tsakanin ki da zamantakewar rayuwa aure kullun kina neman abubuwa su gyaru ƙara dagulewa suke kullun suna ƙara dagulewa duk da haka baya daidai ga mummuni yanke tsammani game da rahamar Allah duk irin yadda kike ciki na kuncin rayuwa ina son kaza Allah bai bani ba ina son kaza Allah bai bani duk halin da kike ciki na kunci baya halatta gare ki yanke tsammani domin yanke tsammani daga rahamar Allah wannan ke nuna yanzu fada kike da Allah kina ganin ya kamata Allah ya mana kaza ya iya Allah bai iya ba to sai Allah ya kyale kiki ta kuda wahala amma duk kuncin da kike ciki idan Allah subhanahu wataala na kallon ki kina ibada kina bauta ma Allah kina kaza ko da kina ganin mafitar bata zo ba yanzu nan gaba Allah zai kawo maka tada Allah yayi haka ni dan Allah ya girma maladake Allah ya kara miki matsayi da daukaka a wajen shi amma ba dan wai Allah ya kyale ki duk kuncin da kike ciki duk damuwar da kike ciki kake taba damuwa yana da matsalar zabata kiwa aure mijina mana sallah dangin mijina ba su suna kaza da kaza duk wannan abin ke dai ki kokari ki kyautata ma wanda Allah ya ce ki kyautata ma sauran abubuwan bar su ga hannun Allah kake damu da kowa domin in kika ce wai sai kin yardar da mutane to kin ba kanki wahala malamai suka ce ridan nasi ghayatul la tudrab wai duk kowa ya ga da ke guri ne wanda dan adam ke da shi amma wallahi ba yanda za a yi kira yo kadi ba ga malamai nan garin nan suna wa'azi suna kaza suna kaza amma wani ba wanda yake son mugun abu ya same shi sai malaman nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk kyawu mu ba mu kai kyawun annabi ba kai imani ba ba mu kai ilimi ba ba mu kai kaza ba ba mu kai komai ba amma hayyo annabi yana da makiya a duniya to waye wanda za ya ce waye zamna lahiya ka ce kowa ya soki labari ne ni dai abinda zani kai kakkaki ni dan wani mummunan hali dake gare ni kakkaki ni dan na maka ba daidai ba me wane ya maka a ni kawai ba ni kaunarta ba ni kaunar mai kaunarta kin ga wannan ya zama magana tasha amma mi wane ta mana ran na ai ta mana kaza na ji to wannan na cince ta sai in je ilimi ta gawa amma haka kawai wannan ke ba kanki lafiya shi yasa na malami yake cewa kullul adawati qarturja izalatuha illa adawatu man adaka min hasad duk mai kiyayya kiyayya kada shi kana iya kashe ta amma mai hasada ba ta iya kashe kiyayya kada shi dan wanga ya yaki ne ya zage daga nazo na sunna mai jirka biyar nan wurin sai ya ce ai duk duniya ba mai mutunci irin malam Khalid duk duniya ai wani wallahi mutumin kwarai ne saboda bi kudi badawa amma wanda ya kyamace ka duk abinda zaki mata wanda take hasada raki ba yanda za a yi kibirge sai kin dauki kudin kin ba ta sai ta ce ni bazan ci ba ma ban san daga ina suka fito ba hasada wallahi ba yanda za a yi kibirge wanda ya kika ba yanda zaka sai ki fada cikin ruwa ce ta ce kin tado mata kura cikin ruwa ko kika fada amma sai ki ce kin tada mata kura saboda kiyayya to bai dace ba musulmi ya zamanto yana hakan ka mu kalli annabi ibrahim alaihi salam annaban Allah kuma Allah yana san shi fiye da kowa kusan muna iya mu ce da halittu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai zo matsayi nabi shine annabi ibrahim alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya nuna matsayin annabi ibrahim domin Allah a cikin alqur'ani ya ce mamu wattakhadha Allah ibrahim khalila Allah ya rike annabi ibrahim khalil idan aka ce khalil shine wanda kake so fiye da kowa da komai wanda duk wani wanda ba shi ba kansa yake wajen soyayya to annabi ibrahim duk cikin annaba shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai suka samu wannan matsayi shi yasa annabi shi ma ya faɗa cikin hadisin bukhari yace inna allah attakhadhani khalilan kama attakhadha ibrahim khalila Allah ya rike ni khalil kamar yanda ya rike annabi ibrahim khalil amma tare da haka annabi ibrahim alaihi salam ya shiga kuncin rayuwa Allah yana san shi amma ya shiga wani yanayi na rayuwa wanda annabi ibrahim ba dan yana annaban Allah ba ma yanayin da ya shiga yana iya tsaye yake tsammani game da rahmar Allah amma da yake ba al'ada annaba bace ce yake tsammani annabi ibrahim bai yake tsammani ba annabi ibrahim alaihi salam ya dauki lokaci mai tsawo Allah bai bashi aihuwa wasu malamai suka ce sai ne shekara 100 ba dai bai samu aihuwa ba wasu malamai suka ce sai ne shekara 120 bai samu aihuwa ya tsufa sosai shi yasa lokacin da aka ce mai zai aihuwa matar shi mamaki tai tace a alidu wa ana ajuzul wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib yanzu zan aihu gani na tsufa takwab takwab ga mijina shi ma ya sussuce ya tsufa tace inna hadha la shay'un ajib ya ku akwai abun mamaki tsoho da tsofa za su aihuwa mala'iku suka ce mata habarin ke dade uwa gira a ta ajabina min amrillah hakina mamaki game da al'amarin Allah kina mamaki game da al'amarin Allah to lokacin da waɗannan mala'iku suka zo za su ma annabi ibrahim al-bashir dama gida tura sa ta yi su halakar da mutanen annabi lut alayhi salam sai Allah ya ce su huce tsiran gari gida annabi ibrahim ko dan biya gida annabi ibrahim ku ce mai matai za ta aihuwa ko huce ko bayan al-bashir ko huce shine Allah ya ce mu annabi wa nafi'uhum an zaifi ibrahim ka ba ta labari dangane da bakin Annabi Ibrahim alaihi salam sune bakin mala'iku da suka zo izdakalu alaihi fa qalu salama suna shiga waje Annabi Ibrahim sai suka ma Annabi Ibrahim sallama a cikin suratul zariyat sai Allah ya nuna sai Annabi Ibrahim ya maida sallama wa hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukarramin izdakalu alaihi fa qalu salama qala salamun qaumun munkarun suna shiga suka ba Annabi Ibrahim sallama yace wa alaikum assalam yace qaumun munkarun wallahi ban gano ku ba sai kun dan yi bayani fuska ku ta danbace mana ban gano ku su waye ba bai san su ba suka ki magana suka kyale shi ya dai ga alamun mutanen karamci ne amma su waye bai san su ba faraga ila ahli ko Annabi Ibrahim sai tashi shiga wajen matar shi faja'a bi ishilin samir kawai aka kawo dan maraki an ban kariya an yi gashi jan gashi ya kawo girma ma baki Annabi Ibrahim ya aje gabas cewa قال الا تاكل بسم الله اسال بركه من اتي سكت النبي ابراهيم سكت قال واوجد منهم خيفه ان تي فورا قال لا تخسكت تكتل ظلم ملائكه الله يكون معك لن يغانو دان مركين با سينا كاو سونا با النبي يوسف كوي دشي دا بابان سوني كوي سونا يا تبتا اشي القران بايا ان يو wannan annabi yusuf ya zo matar sarki ta so ta yi alfasha da shi yake yarda a kashe kuma ta ja mai shiri a gaban sarki tace miki hukuncin wanda ya nemi ya danyen aiki da iyalinka a kashe aka dauki annabi yusuf aka jefa gidan kurkuku yana gidan kurkuku a kashe sarki yayi mafalki bayan ya sarki yayi mafalki yace a kira annabi yusuf yace ko alama ba zai fito ba sai an je an tambayi waɗannan matan da suka ja mai shiri saboda da gaskiya al'amari matar sarki tace al'ana hasa alhaqu ana rawatuhu an nafsihi fasta'sama yanzu gaskiya ta yi halinta wallahi ni na neme ya kiya yanzu kaga annabi yusuf matar sarki ta tona makanta asiri ya hito sarki yayi mafalki yayi mafalkin cewa kaya kaza 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 sabu bakaratin simanin ya akuluhunna ijafun wa sabu sungulat annabi yusuf ya gaya masa ma'anan mafalkin duka wannan in muka tsaki sa annabi yusuf lokaci ba zai bamu ba baya an gama wannan sarki yace to innaka al-yawma ladaina makinun amin a yau ko kai zamu baka matsayi zamu baka wata nomina sun ayino manka wani abu yace to indai an yarda ina da amana qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim asan in zama ni ne ministan finance in kula da dukiyar kasa yace inni hafizun ni na iya kare dukiyar kasa alimun kuma ina da ilimin shiyar na gudanar da al'amura aka dauki wannan matsayi aka ba annabi yusuf sai ga dan uwan shi sun taso sun zo a wajen sarki ya masa au kuma dan sarkin shine dan uwan shi shine annabi yusuf alaihi salam shine Allah yace suka shiga wajen annabi yusuf wa hum lahu munkiruna basu gano shi ba saboda dinin halitta ya canza yayi kyau inda ya fito daga gidan madara yayi dan bubul da shi ga ya girma duka su basu gano annabi yusuf alaihi salam bane to yanzu annabi yusuf alaihi salam baya an yi abin nan sai ya ce to yayi ta tambaye su daga ina kuke daga gari kaza waye baban ku kaza kaza duka ya gano ɗan uwan shi ne Allah ya ce fa arfa ya gano ina dan uwan ku a dan uwan mu wani yana can ba mu zo da shi ba ai dan uwan mu baya da kirki baban mu yana fifito akan shi kaza 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 yace to bazan maku awo ba sai kun je kun kawo min dan uwan naku ku je ku zo da shi albarkacin shi za a maku awo saka zo saka dawo gida saka ce ya baban mu wallahi tallahi muni aminnal khair wallahi an hana mamu awo an ce ba za a mamu ba sai mun kawo dan uwan mu baba ka ba mu shi wallahi abinda ya faru a baya ba za a yi faru ba yace hal aminukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl ya za in ba ku yarda irin yarda da na ba ku ga annabi yusuf kuka cuce ni yanzu in ba ku suka ce baba wallahi ba komai ka ba mu aka je da annabi yusuf aka kawo dan uwan nan ana zuwa annabi yusuf yace a dauki wasu kaya a sa cikin jakar wannan dan uwan nan sai a ce yayi sata yana shigowa annabi yusuf yace mai takkada mu ni ne dan uwan ka yusuf takkada mu da abin da suke faɗi Allah ya kawo man mahita kada shi ku je ku faɗa baban to suka dawo suka faɗa ma annabi yusuf alaihi salam suka ce abin nan annabi yaqub alaihi salam suka ce kaga abin da yawa yace bal sawwalat lakum anfusukum amran hay yanzu dai sun ce kuke kawata ba fa sabrun jamil zan yi kyakkyawan hakuri sai yace asallahu an ya'ti yani bihim jami'a ta iya yi wa Allah ya kawo su duka bin baki daya rashin yanke tsammani ga mata ya rasa annabi yusuf ya rasa dan uwa annabi yusuf alaihi salam amma tare da haka yake cewa bai masa mace uwar duniya ce ba amma yace ban yanke tsammani ba Allah zai iya kawo mu haka ya faɗa cewa bai yanke tsammani ba Allah subhanahu wataala zai kawo mu malamai suka ce nan fa daga lokacin da aka dauke shi dan uwan annabi Yusuf din zuwa wanga lokacin da ake zancen suka haɗu da shi shekara 30 tazara da kirfa ba rishin annabi Yusuf a daga lokacin da aka dan uwa annabi Yusuf din ya bace zuwa har lokacin da ainihin yaki ya hadu da su tazara shekara 30 kenan amma duk da haka bai yanke to shi da annabi Yusuf shekara nawa kenan tazara tsakanin yake amma tare da haka bai yanke tsammani ne yana da tabbas ya ba Allah kyakkyawan zato cewa Allah zai hada shi da yayin shi yace fa sabarin shari zan yi kyakkyawan hakuri asallahu an ya atiya ni bihim jami'a sai Allah ya ce wa tawalla an sai juya ya kyale su wa qala ya asafa ala yusufa yo ina cikin bakin cikin annabi yusuf da na rasa shi da dan uwan shi wa biyadat aynahu min alhuzn Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fuskai tai hawaye tai shasharu saboda bakin cikin ho ka zumi na cikin hushi kullun kuka kullun kuka ɗan uwan ɗayan nashi ɗan uwan sa annabi yusuf suka zo ka ce wallahi baba in baka bar tunanin annabi yusuf ka halakata ka shakanka haka suka ce mai bai damu ba kai a ƙarshe wallahi sai da annabi yaqub ya makance saboda tsananin kuka kukan yana sanya hade da annabi yusuf da dan uwan shi kuka 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 wallahi kallahi a ƙarshe sai da ya makance ana nan baban yace ku sake komawa wajen wannan sarki kar ku shigo ta koha guda ku shiga ta kohohi daban-daban in kuka je duka abinda zai faru a ƙarshe baban mu yace masa sai baban ya ce masa ya bunayya zahabu fatahassasu min yusufa wa akhi ya ku ayyana ku je duk duniya ku binciko man labarin annabi yusuf da ɗan uwan shi wala tai asmin rauhillah kaf ku yanke tsammani daga kaunar Allah sai ya ce innahu la yasmin rauhillah illa alqaumul kafirin ba mai yanke tsammani daga samun tazara ko kuma mafita daga wajen Allah illa alqaumul kafirun sai mutane kafir Muriba bayan duk shekara 30 din da waye ke cewa ƴaƴan su shiga duniya gabas da yamma kudu da arewa su je sai sun binciko mai labarin annabi Yusuf da ɗan'uwan shi sai ya cewa to baba ina za mu ganin shi yace ku je ku ne kafko yake tsammani game da rahmar Allah in dai ba ku yanke tsammani ba Allah subhanahu wataala zai haɗa ana nan to suna shigowa annabi Yusuf alaihi salam ya masa tsawa yace hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi wai kun sani kuka yi da annabi Yusuf da ɗan'uwan ya suka ce la anta yusufa kai ne annabi yusuf yace eh ana yusuf wa hadha afi eh ni ne annabi yusuf ga dan uwana inna qad manna allah alaina allah ya mana ni'ima innahu man yattaki wa yasbir duk wanda yake tsora allah yayi hakuri allah sai ya baya mai ta suka yi wurna da ida hankali ya tashi annabi yusuf alaihi salam yace ba komai a kan ku je na ya himo la tasriba alaikum liyo babu sauran zaki ku je na ya himo to ce ma ki ai kake cewa wa ni ba ita kore ni daga gidan ba wallahi ba ni ba a yaki Allah ya yaki miki yahi kai kore ke wani abun ha aka yi fa ba kai yayi ba amma ne ki yahi a yahi to mujiba annabi yusuf alaihi salam a duwan ga halin da yake ciki sai annabi yusuf ya ba da rigar shi yace idan kun ji ku shi wannan rigar ga babana zai gani ba ya makance ba kuna jiwa mai rigar da idanun ya za su dawo wallahi ana nan falamma fasalat al'ir qala abuhum inni ajidu riha yusufa inni la ajidu riha yusuf sun tun karo za su jiwa garin kamun ma su zo gidan baban yace wallahi ina jin karshen annabi yusuf alaihi salam ta ga bai yanke tsammani ba malamai suka ce me yasa Allah ya mai dole su dan bai yanke tsammani ba yace inni la ajidu riha yusuf wallahi ina jin kamshin annabi yusuf alaihi salam laula an tufannidun ina ma ku zo mana da shi ku kai ni wajen shi ana nan kawai suna jefa rigar sai baban ya gani sai yace ban faɗa maka ba suka ce baba ya ce mu zo mu kai da shi aka kwashi annabi yusuf da ƴan uwan annabi yusuf da mamman tashi suka kai aka yi Allah subhanahu wataala yace suka shigo annabi yusuf ya girmama su wa rafa abawaihi alal arshi wa kharru lahu sajda da mamman shi da baban shi kushe da yake zanna ta matsayi ya sauka yace mamma da baba su zanna su kuma mamma da baba wa kharru lahu sajda suka fada suka sujjara ga annabi yusuf annabi yusuf alaihi salam ya ji dadi wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya man kab yace baba ga masar mafarki na nan da nan yanzu gashi ka gani ba ya ci na garana da wata barana da wata baban shi da mamman shi ke ahada ashara kawkaban wata tarwaru 11 ɗan uwan shi kenan yace hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad alaha rabbi haqa baba ga fasar mafarki na da nan can baya Allah na ya sani ya zama gaskiya wa qad ahsana bi Allah ya kyautata mani iz akhrajani min as-sijin ta yadda ya fitar da ni daga gidan kasu waja abikum bin albadwi ku kuma yazo man da ku daga kauye almin ba'di anna zaga shaytanu baini wa baini ikhwati bayan shaytan ya shiga tsakani na da ƴan uwa na yau ga ayi sulh shi yasa malamai suka ce to yanke tsammani daga rahamar Allah ba da bi'an mu'mini ba shi yasa afa ibn rabaha yake cewa duk mutumin da yake cikin kuncin rayuwa duk wanda yake cikin bakin ciki da kuncin rayuwa da matsaloli na rayuwa yace dauki qur'ani ke karanta suratu yusuf alaihi salam sai ki ga matsalar ki ba komai bace yace ba mutumin da ke kuncin rayuwa zai karanta suratu yusuf alaihi salam ya karanta ta ya fahimce ta sai ya samu natsuwa sai ya samu ainihin cewa ashe shi ba ma komai bane yake ciki duk wanda zai duk wanda take cikin matsala an cin karanta suratu yusuf ba ki iya ganowa ba ni su yake dauki qur'ani mai tarjuma faransanci saboda mai tarjuma faransanci galibi wadanda suka yi shi ba san addini kwarai ba akwai matsaloli cikin tarjuma tradition din ba za ki gano abin ki samu dadan abin ba nemi wani malami da ya tafsira alqur'ani na suratu yusuf nemi tafsira alqur'ani na suratu yusuf na shafi ja'far mahmud adam Allah ya ji kanshi nemi na dr sami rijal nemi ki sha bayani dalla dalla ana yi sai ki ga cewa kai ni ina ma matsalar ta karu irin yadda zaki ga ana miki bayanin halin da annabi yusuf ya shiga dan haka yanke tsammani daga rahamar Allah ba dabi'a bace ba kamun muni bai kamata mun muni yana haka ba jahalin da suke ciki Allah ya ce fa inna ma'al usri yusra lalle tare da tsanani akwai sauki inna ma'al usri yusra lalle tare da wannan tsananin dai akwai sauki al usr sai Allah ya kawo alif da lam yusran Allah ya kawo ba tare da alif wal lam ba a larabci in aka kawo kalma aka kawo ta da adatul ta'rif aka sa alif da lam ko so goma aka kawo ta ta farkon ita ce ta biyin ita ce ta ukun duk abu dai amma in aka kawo ta ba tare da alif da lam ba ta farko daban ta biyu daban anan cikin ayoyin guda biyu al usr duka da alif wal lam yazo fa inna ma al usri kuma inna ma al usri tsananin guda ne amma sauki biyu sai Allah ya ce tare da tsanani akwai sauki kuma tare da wannan tsananin dai akwai wani sauki kuma na musamman to don haka wannan sai ya zamanto mummuni yayi kokari ya maida al'amuran shiga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi ya ce wa'lam anna al-farja ma'al karib ki sani yayi wadda muwa da kunci yana tare da bakin ciki da tsanani duk lokacin da kika samu kanki cikin tsanani da kuncin rayuwa sauki na nan sai dai in kin yi gajiya hakuri sai dai in kin kasa hakuri amma saukin yana amma ke so kike yanzu yanzu ayi yanzu kake kai ba riwa wasu annabawan sai gobe kiyama ne Allah zai nuna masa ga wadanda suka zalunce ku Allah ya bayyana halin shi Allah ya bayyana gaskiya ba wai duka duka bane abin yake yake ainihin tabbas to mu diba annabi yakubu alaihi salam ko kuma ka annabi ayyuba alaihi salam annabi ayyuba alaihi salam Allah ya sharfe shi da rashin lafiya kuma rashin lafiya mai tsanani bayan yana cikin rashin lafiya mai tsanani yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a amma Allah bai karba masa ba sai bayan shekaru malamai suka ce sai bayan shekara 17 Allah ya karba addu'a shi annaban Allah ne annabi ayyuba alaihi salam ya shiga cikin kuncin rayuwa Allah ya ce wa ayyuba inna da rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahim annabi ayyuba sai ya Allah ni kunci da bakin ciki da cuta ta dame ni Allah kai ne mafi tausayin masu tausayi haka Allah ya bar annabi yakubu annabi ayyuba matash Allah ya kashe ta mai mashe hidima ƴaƴan shi Allah ya kashe su masu mai hidima ya zamana shi kadai ke rayuwa ko dan jinya baya da shekara 17 yana cikin kafin shi annaban Allah annaban Allah yana cikin kunci da damuwa shekara 17 a ƙarshe Allah subhanahu wataala ya ce fastajabna lahu Musa Allah sai muka karba mashi bayan mun karba mashi fa ka shafna ma bihi min dur kunci da damuwa da yake ciki Allah ya ce sai muka yaye mashi wa atainahu ahlahu iyalin shi da ƴaƴan da ya rasa a duniya sai muka baya su wa mislahum ma au da kwatakwacin su tare da shi duk waɗannan iyalan da kaza baya da Allah subhanahu wataala ya baya kamar mun ce ma Allah subhanahu wataala ya akai kai haka Allah ya ce inna wajadna musabira ni da ma Allah na iske shi yana da hakuri ba yanzu ne ya hakuri ba ma'ana hakuri yasa Allah ya yaye mai sai Allah ya ce ni'mal abdu ma dalla da bawan kwarai annabi ayyuba alaihi salam innahu awwab annabi ayyuba alaihi salam ya zamanto mai yawan komawa ga Allah to wannan annaban Allah kenan ya zama ni aya mujuba yanzu saboda mu ne da zato da aka mamu ga Allah lokacin da wannan cuta ta corona ta sauko tun kamar ta shigo Afirka musamman in muka dauki irin kungiyar nan WHO din nan irin yadda suka yi ta yaya ta abin za a yi bala'i za a yi wa ga annoba ta shiga Afirka za a asara wajen mutum miliyan 3 a daidai lokacin a duniya ma ko miliyan 1 ko miliyan 1 ba su mutu ba ai za a banna suka yi ta muna na zato ga Allah kanmu sai gaya mu adadin da muka kamu da su din bai kai ko rabin rabin adadin da suka kamu da su ba ya zama to a can ne tai tabanna tai tabanna har yanzu take neman su saka kan wannan banda da sai kamar mu muka dora masa abin a'a ba mu muka dora masa karatun alqurani ne da muke yi bin Allah ne da muke kyautata zato muka yi da Allah ko kuma sai kuka muna na zato ga Allah kuka muna na zato ga Allah gare mu kuka nuna in ta shigo za a banna wa Afirka ga talauci za a haka kafofin sada a ya kamata a dauki ba ina ruwan Allah abin ta zo ta yi haukanta ta wuce kasashen musulman waɗanda suka kamu kawai wani ɗan abu da dini wanda za ka cewa kawai Allah ya yi wannan abin da Allah ya samu koma sai ta yi to muna na zato ga Allah da yanke tsammani game da rahamar Allah ba abu ba ne ba da ya kamata ainihin musulmi ya sa kanshi a cikin rayuwa mujiba annabi Musa alaihi salam lokacin da Fir'auna ya yi ta'addanci ya yi shiri ba abinda bai ma annabi Musa ba a ƙarshe annabi Musa in ya hito ma Fir'auna nan Fir'auna ya hito ta nan in ya hito ta nan Fir'auna ya hito ta nan in ya hito ta nan Fir'auna a ƙarshe annabi Musa alaihi salam ta mu hanya ya shiga mutanen garin shi za su bar gari Fir'auna ya ji labari ya ce bai yarraba a bisa aje a taro su a maido su aka kama hanya annabi Musa alaihi salam sun kama hanya za su sai ga Fir'auna bayan kuma gaban su teku ce ko dai ku shigarwa ku hallaka ko kuma Fir'auna ya zo ya murkushe ku kuna cikin tsaka mai wuya ta dangaren bakin gidan turuwa a ƙarshe Allah ya ce falamma taraa aljama'an yayin da tawaga biyu suka ga juna mutanen annabi Musa sun ga mutanen Fir'auna sun ga mutanen annabi Musa an yi walƙiya kowa ya ga kowa kowa ya ga kowa qala ashabu Musa inna la mudrakun mutanen annabi Musa shikenan ta mu ta kare shikenan mun hallaka shikenan wani ya ce ni wallahi ban bar wasiya ga mata ta ba wani haka take ta ma annabi Musa shirme kowa hankalin shi ya tashi wallahi ni da ma ban so in zo ba kai ka matsa mana annabi Musa ka cuce mu annabi Musa Allah ya isa ta kai ba annabi Musa rashin mutunci inna la mudrakuna wallahi tabbas tabbas mu an hallaka su sun samu yaqini tabbas kawai kamar Allah ya sanar da su cewa ba mai fita suna faɗan haka annabi Musa ce kalla inna ma'i rabbi ta yaje a na rantsi da Allah tare da ni akwai Allah wallahi Allah ba zai yarda a hallaka mu ba wannan shine ainihin rashin yanke tsammani game da rahmar Allah yo haka dai kai annabi Musa ce inna ma'i rabbi sa yahdin lalle tare da ni akwai Allah na zai shirye ni anan take kawai Allah subhanahu wataala ce kawai safan dai da kiwon nan ce mudi ba ce ku annabi Musa yana takawa fan farka fa kana kullu firqin ka saudil azim kawai ce ke kunnan tarabubi wanga bangare dama wanga bangare hagu kowane bangare na tekun kai ka ce wani katon duci ne ruwa sun koma duci Allah ya ce wa annabi Musa kai da mutanen ka ku buku tsallaki annabi Musa alaihi salam suna hita Fir'auna da mutanen sa suna kawo tsakiyar teku bayan annabi Musa ya ta kawai sai Allah ya ce a hade ruwan suka hade aka halakar da Fir'auna da mutanen shi to da halin da kika shiga ya kai halin waɗancan annaban da kai su yanayi ne na da'awa na al'umma na ciyar da addini gaba mu duk matsaloli ne na bukatu na ni kadai 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 karan kaina kadai wani lokacin kuma a'a abu ma da ma nake so abu ne wanda ba zai taba yiwa ba nake son sai Allah ya manna sa kaina damuwa kaddaro wanda ya abin ga dan ba damuwa bace na sa kaina haka abin yake Allah subhanahu wataala zai kawo miki mai ta anki kamar da al'amuran ka da Allah mujiba annabi Musa alaihi salam ai shi bai manta ba tun ranar da aka yi annabi Musa alaihi salam ana aihuwa annabi Musa alaihi salam a shekarar da aka yi annabi Musa alaihi salam sai aka yi rishin sa a shekarar da ake yanke jarumai inda Fir'auna ya dauki wani kudi wata ruwaya aka nuna bokayen gidan Fir'auna ne suka nuna ma Fir'auna cewa cikin Banu Isra'ila inda shi Fir'auna dan kabilar Kirdawa ne su kuma dan gaban Isra'ila ne aka ce mai waɗancan kabilan Kirdawa din cikin su wata sai ta aihida wanda wannan dan da za ta aiwa zai zama to sanadiyar karkar mulki daga hannunka
shi yasa Fir'aunu sai ya hiddo kudiri yace to a kashe ayaya maza a kyale ayaya mata saboda ai ba aiwa ai ba ai sarauniya shi ba ko a al'ada su ba a sarauniya mace sai dai sarki to haka aka yi tai aka yi tabanna sai aka zo aka sabo hiddo wani sabon dekire aka ce ma Fir'aunu akwai matsala waɗannan banu Isra'ila da muke kashewa yanzu nan gaba ba a samun relief su waɗanda da tije din suka mutu babu ɗayan su waɗanda za su maye su suna mamu hidima da bauta da boyi boyi kenan a duba sai Fir'aunu ya ce to yanda za a yi a yi shekara guda ana kashe yara shekara ta dai a daga gaba yan aka yi shekara ana kashe ya shekara ga to in ba dan arri yana wawa gabo ba kasan aka kasan a yi shekara da ba a kashe wani to amma dan Allah ya nuna mamu yana da kudura sai Allah ya kaddara shekarar da za a yi wa Annabi Musa shekarar da ake yanke jarabar inda mahaifiyar Annabi Musa alaihi salam ai diyarta maza guda biyu ne da Annabi Haruna da Annabi Yakubu alaihi salam Annabi Haruna shi ya girma Annabi Musa da shekara ɗaya za a yi Annabi Haruna ga shekarar shekara na kewayewa ta aiki Annabi Musa alaihi salam mu ko yanzu duk mutum da ɗaya haka sai ta yi ta azu hannu bisa kai tana kuka wani wani kai na Allah assalamu alaikum tana wannan sharma inda wahala ce Allah bai bar uwa Annabi ta wahala kuma ko jiki na ya zama kunnuwa ba ne yarda wai ku ce Allah ya san ku akan mahaifi Annabi Musa da Annabi Haruna wallahi kariya ce ko jiki na zama kunnuwa ba ne yarda Fatima da yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an mata aure a shekara ta biyu bayan hijira an dawo daga yakin Badar Sha'ban na kewayewa ta aiki danta na farko Hassan shekara ta uku bayan Sha'ban ya kewo shekara ta hudu ta aiki danta na biyu Husayn tsakanin kani da magaji shekara guda ne a jini guda ɗaya kadai na Fatima ta yi jinin al'ada na jinin biki na dauke mata ta yi tsarki jini guda ta yi yana tana jinin nan na daukiya tana tsarki ta dauke ciki shekara ɗaya ɗaya Annabi in haihuwa wahala ce ba na za a ce matan da suka zo ga karnan wanda ban ma san waye dan aljanna ciki ba wai ku ce mana wacce wadda ita ya aljanna ce Annabi ya ce ma shugabannin mata a cikin aljanna wai ku ce Allah ya san kure ta ai wallahi wahala ai man zaman mazan ma in kika aifan masa diyan sai su bar su ya wace miki zaciyar da shi Allah ya ce shi zaciyar da aya to duk wani kudiri da za ku dauka na wani tsayi da aihuwa na wani sa tazara in dai ba rishin lafiya ta bada haka ba da wani yanayi dan huta dan kaza na ranci da Allah kun saba ma Allah kun saba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan wannan magana ce da za na faɗa muku wadda ku dan boko ba ku saba ne ta na bari wallahi na bari duk likitan da ya wannan fatawa ni sai in ce mai Allah da ya baka ilimin da Allah da ya sanar da kai din ya turo maka Annabi shi yace in ce maka ƙarya kake wannan abin akai ya har saba ma Allah kuma in kana so kai duk abin da za ka yi gobe kiyama ai gaban Allah za mu kai ni sai in ce Allah na huda ma ka ce ban dani ba kai da ka gani sai kamar Allah da yani gani wanda ne ita ce wanda Allah ya kai wanda kai din ba san waye mai ta ba don haka ma Allah ba ce ke yadda kika sa Allah subhanahu wataala ya hana ki zina ya hana ki saka ya hana shan giya ya hana ki kaza haka wani kayyade iyali wani kaza in ba da kalalura da kaida ba wallahi in kika yi haka kin saba ma Allah kin saba ma Allah musan wannan to Annabi Musa alaihi salam an aiheya a shekarar nan da ake shekarar da ba a yanki yara shekara aka yi Annabi Haruna shekara ta yadda za a yanki yara shekara aka yi Annabi Musa alaihi salam shi yasa mahaifiyar Annabi Musa hankalin ta ya tashi za a kashe mata jariri Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi muka yi mata wahayi na ilhama muka ce ta shayar da shi fa'iza fiti alaihi in kina jin tsoro fa'alikihi falyam dauki shi ha cikin ruwa ba ruwan ki je fa mun shi cikin ke mu diba mu gani uwa da jariri radda aka yi yaro daga likita a ce a dauke a sa cikin sawu a je fa cikin ke wala ta khafi wala ta hazani Allah ya ce kacci shi tsoro kacci samu razana inna raduhu ilayki Musa Allah za mu sake maido maki da dariki wa sha'iluhu min al-mursalin Allah ya ce kai annabi ma zai zama annabi ma zai zama ba wai a dan nata ma annabi zai zama ba wai a inna raduhu ilayki wa sha'iluhu min al-mursalin mahaifin annabi Musa ka wallahi haka kai yanke abinda Allah ya umurce ta ba ta yanke tsammani ba ta dauki wannan yaro ta jefa cikin ke kuma falsafatu al-fir'aun eh nan gidan fir'aun sai sun tsaye mata fir'aun matar sarki ta zo ta ce a matar fir'auna Asiya ta ce la taqtulu habaran kai da dai kakka kashe shi mallakon ta ce mai kakka kashe sai tace kakko kashe malamai suka ce miyasa tace kakko kashe ba kakka kashe ba suka ce domin al'adar masu mulki suna son a girmama su
ko shugaba zai da surba zuwa ce ni sai dai ce mu inda man da za ku yi sai ku aika zuwa ga miye hotu da botul miye ku aika
in kika ce bai ci towa ne sai da minister rege sai ki kema dosar ki rege te ke da kankin sa an yi rege te kin shiga tura jamlis dole ki sa bu saboda mai mulki na sa a girmama shi sai tace to kakko kashe shi mun ji hajiya ne sai ya rada zanta hajiya ba a kashe shi a ƙarshe yanzu Fir'auna yayi yadda za a yi ga Annabi Musa kuma Allah ya ce wa haramna alaihi marabi'a duk matar da aka zo a bata nono Annabi Musa ya kama hansa ta sai sai
matar sarki na san yaro hankalin matar sarki ya tashi hankalin sarki ya tashi dandali na tashi hankalin matar shi gina Fir'auna ya shiga tashi hankali matar sarki ta tada hankali kowa ta da hankali ba lafiya miya faru yaron nan yaron aje duk matan da gari a tattaro su a ga wace ce za ta abinda ana nan da mata ce wa qalatu li ukhtihi qusmi ta ce wa ai uwa Annabi Musa bishi magaje shi da Annabi Haruna bishi ke ga mi zai faruwa fa basurat bihi amjudu bil sai ta koma gefe tana kallon mi ke faruwa ana nan ko da kaga sai ta rugo da gurta ta hal adudu kuma ala ahli baiti yakununa hulakum kuna sai in nuna muku ga mutanen wani gida wanda za su maku renan wannan yaron sai aka ce mata a ina kika san su tace in aka kai akwai wani gidan da na sani dan aka kai yaron nan sai ya sha nono wa hum lahu nasihuna kuma wallahi za su mai mu'amala da zuciya daya aka ce yau yau kushi ya aka kika san za su mai mu'amala da zuciya daya tace abin da ya sa shi ne suna yaban sarki duk gidan da ake yaban sarki aka ce dan gidan sarki ne ba a zagin shi a ce kina da gaskiya ashe a dauka ana zuwa da nuna Annabi Musa tana baya kawai sai ya karba amma Allah ya cewa yi in ka rikla tu bihi la ra'a rabadna ala qalbiha saura kirsa tuna azi ta ce dana ne Allah ya ce ni Allah ne na karma zuciyar ta Allah ya hana ta magana aka zo Annabi Musa ya kama nono tsab ba wanda ya sani kudura Allah ta tayi da da ga ta cikin kulawa ga garba ko kuma akwai garba am da an bata tsayi ta bayan wannan kuma ga duk wata tana da salar ga kuma ba shegen da yasa mata rishin mutunci kuma danta ya dawo hannunta saboda kikkiawan da tura ta nuna ma Allah ba ta yanke kauna ba da Allah ya ce ta jiwa ya ce zan maido maki shi ba yanzu ba to malam to shike malam kuna to shikenan a ita da zuciya guda kawai ta bada ana inda zanni azi fal yazunni bi masha to kun ga wanda ke nuna muku cewa a shirishin yake tsammani daga rahmar Allah abin da ake bukata mu duba Annabi Musa alaihi salam lokacin da ya je garin Madina Annabi Musa alaihi salam yana zuwa garin Madina sai ya zo da dare inda mutane rafi inda mutane ke hibarwa Annabi Musa ya kai kawai sai ya ga wasu ƴan mata guda biyu can gefe ga mutane ne maza ana yi ta hibarwa cikin rafi ko rijiya su kuma sun koma gefe sai ya ce ma haka ba kuma ƴan mata lahiya na ga da mutane suna hibarwa ko kuna nan gefe suka ce a qala tala rizqi hatta yusdira riha mu ba mu zuwa mu yi cinkoso da maza ta ga alamar mace ta kwai mai kunya ba ta cinkoso da maza mu ba za mu yi ba sai sun gama sharuwa su mazan sun tafi kamar Annabi Musa ya ce mata ina babanki sai ta ce wa abuna shekun kabir baban matar tijen iya tsuwa ba ya iya aiki Habiba mace ce ta ce babanta ba ya iya aiki fa saqalahuma Annabi Musa fa sai ya dibo ruwa ya ba ثم تولى الى الظل سيني موتى انوى يقوم يجي يجي ربي اني لما انزلت الي من خير فقير الا دق ابن خبرنا الهيري ناس كل ما مي عند الهيري ناس تكين يتنا تيا شنكافة شنكافة كازا بتبغوبا انت ابغو شنكافة زل ذاك تيا تكالي شنكافة كازا بابغوبا توان دي ابغوبا رونيا دنام شيدي تي شكالي تنا سيمي كدي سيمي كلا سيمي كلا بتاي كون تايبا sai ta hillaz an taba ba ta gani jab sai ga ta ita ko dan ustazu sai ta tace ko mala awwal na sam to mala awwal wanda gare malan tali da wanda gare sai dai wani canda wai ko mala awwal na sam wai ko mala awwal wato shi mala awwal karshen da rada ke ko dan ustazu wai ba ustazu ba dan ustazu
Allah mata kuna da shafiyanci dan ustad ustad ni wannan kalma ina jin haushin da inaji dan ustad ustad to annabi Musa alaihi salam yace ya Allah komi ka bani na alheri ina su kawai ana nan su kuma yaran nan suna komawa gida bayan annabi Musa ya addu'a kaga nan addu'a da annabi Musa ya shi da ya san da Allah sai ya ba alheri ya san amma me Allah zai ba bai sani ba amma ya kyauta zato ga Allah bai yanke tsammani game da rahmar Allah ba cewa dai lalle lalle dai sai wani abu ya faru gare na alheri amma me bai sani ba sai annabi Musa alaihi salam yana zanna kawai waje a ihdahuma tamshi ala istihya sai ga shi ɗan matan nan guda biyu ta zo tana taya ta jin kunya wannan ana nihin in budurwar na da kunya kenan wanda za ta za kiri-kiri ta kwale idanu ta yi ihu kamar ta akwai a mayanka ƴan matan da ake zance na wurin waɗancan na dai masu kunya tana taya tana kunya kuma yanzu yarinya za ta yi bisa hanya tana rangwada bisa titi kamar santa gidan babanta tana zuwa sai ta ce wa annabi Musa inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana Allahu baba yace mu zo mu kira ka ya labi ya saka ma da ladar aikin da kamar mu na debo ruwa da kamar kaga Allah ya kawo a yau shi da bai yanke tsammani ba da hamar Allah bai yanke tsammani ba ga abin da Allah zai ba kuma a lokacin annabi Musa bai da ma aure bai da aure haka yake wala Allah ma lailatul qadr ce zai gano wannan ya samu aure
Allahu akbar
annabi Musa alaihi salam yana zuwa dattijan ne ya tambaye shi inda an ce dattijan duk da cewa su malamai sun ce annabi shu'aibu ne amma shekhul islam ibn taymiya ya ce gaskiya babu zance annabi shu'aib dan an ce madina kuma an ce dattijo domin a tarihi annabi musa da annabi shu'aib ba su yi zamani guda ba kenan wani dattijo dai ne wanda ya fito a garin madina annabi musa na fada maya yace to shikenan Allah ya koma maka ka najauta minaz zalimin Allah ya kubutar da ana nan kawai yarinya karama sai ta tashi tace ya abasista ajru guda daga cikin sai tace baba da Allah ka dauke shi dan aiki a gidan mu yana mamu ciwo ha daga zungura sai dauka diyar baba ita diyar baba ta ga mijin aure wai me yasa tace a daukai aiki in yana gidan sa yana auki ta aika kallon shi amma in a baya kudi ne ta haya ta shikenan sai bayan kwana biyu tace a baba dauke shi aiki to ke yarinya karama da kanki kina son kina sa annabi Musa amma ba ke yake ce baba ina son ya sai dai ke ce a dauke ya aiki ke kika gano yaran balantana baba bai gano yaran ba baba har ya gano yaran sai baba yace ma annabi Musa ka ga inni uridu an unki haka inda bana tayya hatai cike ɗan matan gana hawa guda biyu ɗan gana guda nake son aura maka inda ya fahimci da san shi take to ai aure mana me za a tsaya ana ta abin nan inni uridu an unki haka inda bana tayya hatai cike ɗan matan gana ɗiyan gana ɗan mata guda biyu guda zan aura maka ko yanzu aka tambaye kwa zai aura mishi wanda tace baba a dauke shi aiki sai yace amma sadaki ala an ta ajrani samaniya hijja za ka yin ainihin shekara 8 kana mani kiyo fa in atamamta asharan fa min indika in ka koma ka cika ka kai 10 wannan kai ka ga dama wa ma uridu an ashqa alayka ban sai in ta fara haba baba ko shekara dai ka bani ai ka gama ta fara mun kiwo haba baba da yadda kama da ruha ma asiri ne zanin daukan ma ita baba shekara 8 yayi kiwo shekara 8 yayi kiwo dan a baya aure shi yasa ni kullun ina in maza suna jin shiki wajen sadaki dole za su rike matan da kima amma ka zo ka ka aje ka 150 ɗinka a ce ni gida ne dan makoma ne hen ma bale da dan maka ka kan gobban to kan gobbalin hatsi kake sa a cika da ita a kai kosi ka kawo ka aje a sai uwayen ɗaya su ka su kashe ma kayan daki kada sai a kashe ma ɗaya da birgi ɗaya miliyan ɗaya ta shige ka kai 150 an baka jikka 300 bayan ka kai jikka 300 an kawo ma gara sai kai shekara kana ci ai ni mazan ma nake ga in sai kuna ka musu wannan kudin ma da abincin ya sai da ya karo mata kishi ya kama sati daya kuma ga haza to kaga ba yanda za a yi tsakani da Allah aure yayi daraja a tausaya yana da kyau me amma kuma in aka kalli abin da ake cewa al maslahatul mursala in dai zaman to na mijin me yasa muka ce a tsula kudi ya sa dan samu sauki saboda mun ga mazan ne yanzu duk auren da yayo na miliyoyi ya san daraja aure in yaje can ya tsallaka yace kai nan yankin da farko yaje aka da sai dauko sai karni yayi gida dan keke ciwon da gida sai huzuwa a kina ita da Allah bata cancanci gidan ba sai ka ji yace gidan nan sai huzuwa yaje kai miliyan 10 ya dauko amarya ya zo aka mai ita kadagon shi ko tsintsiya ba aka mai shi ita da ita duk shi da sai komai shi yasa ana rigima akwai wanda aka ce ana rigima aka taba mai amarya ta miliyan 10 yace duk wanda ya kara taba mani miliyan 10 ita na cika zaɗin ya a wato su wadanne ne kada 150 ko a taba sai ta miliyan 10 ka taba a Allah ya kama ni sai to a takaice dai annabi Musa alaihi salam haka aka yi ka wallahi yayi shekarun nan shi yasa annabi ya tambayi mala'ika Jibril wai annabi Musa shekara 8 sai ko shekara 10 mala'ika ne ya ce ma annabi shekara 10 yana kiyo dan a baya auren mace shekara 10 shekara 10 annabi Musa yana kiyo dan a baya auren ɗaya mace mun da ana mazan haka a ce to gidansa za a zanta zuwa kwalfa kwalala za kai tsawon shekara 10 ga mu a baka aure yasa kuma ɗan tana da wayo sai ta tattaro duk makwabtansa a zo nan gidan ana wanka kullun dare zo ya kwara kuma baban ya ce sai irin tattar karanta din nan tattar karantan ka yan labban namu cewa lokacin za a kwalma kowa ya ganshi in ya gama waɗannan shekarun tsakanin da Allah ba wanda zai taɓa wannan mata ya ce ni na san wahalar da nayi nan ko zan kukuru in na gama da wanda nake wanke jiki na ba ni da to amma a zo a kallon zumunta a bada kuma shi ba ya kallon zumunta da wajen nake faɗa Allah ya sauka to a takaice dai annabi Musa alaihi salam bai yanke tsammani ba Mudiba bayan an arma mai mata bayan ya baro can ya zo yana ta ya aina wurin duka yanzu ne za a ba annabi Musa annabta yana zuwa din nan ne falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi ahlasa min janibi turi nara yayin da annabi Musa alaihi salam ya gama wadannan shekaru goma an baya mata ya taso ya dauko ta za ta dawowa Allah ya ce kawai sai sukai wata wuta gaban shi qala li ahlihim qusu inni anastu nara yace mai iyalin ya umku su ku zamna na san kai wuta zan je can wurin inda ya bace hanya ga ya cikin daji cikin sahara ga ya kuma ana cikin tsananin lokacin sanyin gunturu ga ya kuma da daddare bai san hanya ba annabi Musa yace ku zamna zan je wajen waccan wuta ɗayan biyu ne ko in samu kyankyashen wuta in zo mu dan dumama jikin mu ko kuma in samu wanda ya san hanya dora mu da hanya annabi Musa yana zuwa Allah subhanahu wataala yace mai innani ana rabbuka fakhla an alayhi annabi Musa ba wuta bace ni ne Allah ka hiddata kalminka innaka bil wadi al muqaddas tuwa kana da wadi wani kwazazzabo mai albarka wa anakhtartuka fastami' lima yuha na zabe ka ka saurari abin da zan faɗa maka kai annabi Allah a yaushe lokacin da bai yanke tsammani game da rahamar Allah ba duk kuncin da kike fama da shi da bala'i da damuwar da nake fama ina ladin da ita wallahi mai da al'amara na ga Allah Allah zai kama ni mai da al'amara na ga Allah kadai in na mai da al'amara na ga Allah wallahi za ki ga haske na zuwa a rayuwa amma ba mai da al'amara ga Allah kadai ba abin da zai taimaka miki ki tsaya da ka akan dokar Allah kowanne cikin ku nan wurin bari ta tambaye ka ki kaddara kina samun kunci a rayuwarki kullum cikin matsala kike kullum kike sani idan an jira in aka tambaye ki ni yanzu ke da kanki kina zalla kina lissafi daga wata ta dan tabo ki in kika dawo da rezan naki kin ma rasa wai tunanin me kike da su yanzu matsalar ki bi wannan tunanin ya dame ki kuma yanzu kina son ma ki tana tunanin me kike kinkitana to wannan ki koma ga Allah laqani guda mujarraba wallahi wallahi sallolin nan guda biyar ki kiyaye su kada ki ga ikon Allah wallahi ba ki ga nan kunci a rayuwar ki sallar asuba ta shi ki ta cikin lokaci sallar azhar ta shi ki ta cikin lokaci la'asar har zuwa isha'i wallahi kina wadannan sallolin wallahi rayuwar ki ba ki da matsala a rayuwar ki ni wannan na auna wannan a rayuwar ta in ni kusura gari ni daya an ba san masallaci nake sallah ba ban samu jami'i ba wannan yana cikin kunci zaniyar rayuwa ta zan shi kai na kawai in rasa ne kai kai na mahaushi nake ba kai wallahi amma kuma sallolin da in su bi ko bukata nake daga Allah na kiyaye waɗannan sallolin nayi waye nayi adda zuciyata ina samu azzici cewa wallahi Allah ya karba amma yaushe zan gani alamar ban sani ba amma zuciyata na ban tabbas Allah ya karba Allahu Akbar duk in kika ga kina fama da matsaloli na rayuwa to kike sallaki sallah na da matsala
ban ce dai kina sallah ba ki shiga matsala a ko kin shiga matsala Allah zai baki zuciyar da zaka yaye miki wannan matsala da imani sai kiga kina cikin matsala sai an ga yau kai dan na rasa kaza ni zake da Allah sai kiga kina jin dadi kina danganta kanki ga Allah sai kiga kina jin dadi kin yi tsaye gaban Allah subhanahu wataala kina ibada kina munashati da Allah wani mai gida baya mana magana mai gida baya kaza mai gida baya kaza tashi ki kabarta sallah Allahu akbar shi yasa wasu malamai suka kira suratul fatiha suratul munajati sura godiyansu tsakanin bawa da Allah kina cewa alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce hamidani abi bawa na yayabe kina cewa arrahmanir rahim Allah subhanahu wataala ya ce majjadani abi kina cewa kaza ya ce asna alayya abi kina cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ya ce wa gana raba ta tsakani na da ni da bawana iyyaka na'budu Allah wa iyyaka nasta'in taimako to Allah ya bai in kika ce ihdina siratal mustaqim sai Allah ya ce karfa al-tinaya siratal ladina an'amta alaihim nayar da kain mu to akwai hira da tafi wannan ba kunci na rayuwa da bakin ciki da damuwa da kaza ala dhikrillahi tatma'innul qulub alladina amanu wa tatma'innul qulubuhum li dhikrillah da zuciya ta shiga cikin kunci wallahi ba abin da ke mai doki samu nasuwa sai ambatan Allah azkar din sahi kinyi na kwanciya kinyi na fita daga gida kinyi na kaza kinyi wallahi in kika wannan abin sai ki jira wake ba ki da susi san susi a rayuwa yanzu ba sai kaga ƴan mata sun tsora ba tayi hoto tayi haka ta sa san susi har ya kike susi ya da baibai wallahi haka za ta yi bala awwal mu da yake ƴan duniya ne mun san susi su malam ba shi ga duniya ba sai mu ƴan duniya wallahi wala haka za ta hoto tayi haka sai ta dora ta sai san susi wallahi sai san susi aha ai kun ga dai ƴan mata ba san sai da ya
sun sani Allah
to sai kike kin yi rayuwa ba ki da matsala a rayuwa sai kike rayuwar ki dai ne babu wani abu da ke damun ki saboda kina ga Allah
gaskiya ne
duk matsalar da nake fama Allah ne ke yayewa sai Allah subhanahu wataala ya yi mani amma in kika tsaya tunani wani sun mana sihiri wani sun mana magani su wani kaza wannan sai kike take yaddo imani ki ba tare da sansani ba ki sa makanki lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana ba abinda zai same mu sai abinda Allah ya rubuta mu ki sa makanki wannan ba abinda ya isa ba wanda ya isa ya cutar da kike Allah babu shi haka annabi ya ce ma Abdullahi ibn Abbas wa alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in kataba Allahu lak duk duniya ta hadu ana sa amfanar da ke wani abu wallahi ba isa ba sai abinda Allah ya so da yawa ko ma'aikata ne za a zuwa za a nishi ai wata munaqisa din so ake wance sai ta kai farmasiyon za a yi wance sai an yi munaqisa an hidda sunan wani ana sawa ai kaza ai kaza ai kaza sai an zo ala dannan ne a sai ana saffa fi kaza wanda da kuke so ba ta da waccan kida dole Allah yanka ita ba ta ita ba sai dai ka kai ai ta ciwa to an aka je aka dawo abinda ake samu a raba ko ko bare ta ciwo kaji ba ta dawo
shikenan
yace wa ilshamu ala an yadruka bi shay'in duk duniya ta hadu wasu ake sai an cutar da kai sai ka rasa lam yadruka wallahi da safi sai sai cutar da kai sai abinda dama Allah ya riga ya rubuta sai ya same ki sama kanki wannan imani kishiya ta bata isa ba waye bata isa ba ba malam boka ba in tana so ta darmo iblis ga kugunta wallahi bata isa kai abinda Allah bai tashi ba wannan ki sa makan wannan ki ta zuce ba ki da lahiya ne ba ki da kaza kake yarda da turi wannan kalmar ta turi ki hatara da ita a zo shi ma malamin mai ruqiya bai sa al'amura ba yana abin ga yana mata ruqiya suna jiji ce suka turo ni shikenan shi ko sai ya ce wace ce ladidi a ce wance ce to ladidi wata ita ka turo ku je ku neme ta gafara ya hada jiki cikin faru inda aina daga cikin abin da ya kamata mu san shedanin da su suna da bala'in ƙarya ya kamata mai ruqi masu ruqiya su san wannan ita kuma wata tana nan zanna aka yi sai a zo a yi ta abin da a yi ta abuwa a yi ta abuwa haka ne za a yi ta abuwa na sharmi wata din kashi wa za a sa ta a yi ta dubga mata kashi sai ta ce wai sai a ce to ce ce sun hita a wallahi ba a yi ta akwai wani tsoro da ake ba ni wajen masallacin mu haka aka kaiya
masasara ce ta miji aka dauke aka kai wajen wani boka wai aljannu sun buga shi yayi ta dabga shi aka rihe sun bargo ana yi ta dabga ya sa'idi ne sai ya ce eh sa'idi ne a ce bai bugo ba baki ne ai ta dabga ya sa'idi ne bai bugo ba san da ya ga za su hallaka ya ce sa'idi ne ce a ba sa'idi bane na boye ne aka ce to bude yanzu sun bayyana ko da ya bude ya ga danya sai rugo ya rike da ya ce dan Allah rufa mana asiri za su kashe ni an banza to wallahi sai kun yi hatar ba kowanne sakare zaki a cikin kan ci gare shi ba ku yi hatar ku yi hatar addu'o'in nan da malaka yake koya muku ba banza bane addu'o'in nan kadai rike su wallahi ba abin da zai samu ni ke da kanki take muku kan ruqya amma ki je ki dan abin da kika tara ki abin da a ce to aljannin nan daga birnin Qudus suke kai wannan Qudus ai daga birnin Qudus suke kuma aljannin nan na ture ne wani a ce kin ta ko dan tsatsin me washi wai dan tsatsin banna to wannan kin ga sai a jefa ki miki ashe duniya ba ba a bar ki zauna lafiya ba imanin ki bai zauna lafiya wannan da haka ma ta ku yi hakara abubuwa ba a samun su da tsoro Allah a karshe dai abinda nake sai in nuna muku duk abinda Allah ya ba mu da darajar duniya kai ya rufe mu
gaskiya Allah
Allah ya baki ilimi ilimi na addini ilimi na rayuwa wannan kai ya rufe ki Allah subhanahu wataala ya baki dukiya ya baki wadata wannan abin kai ya rufe ki Allah subhanahu wataala ya baku mulki ya baku kaza wannan abin kai ya rufe ki Allah ya baku lahiyar jiki Allah ya baku zakar tashi wannan abin duk abinda Allah ya baki na duniya kai ya rufe ki
Allah
in mulkiyan mulki na rudan mutum ya tana da ina Fir'auna duk ta'addancin mai mulki ba zan yi ta'addancin da Fir'auna ya ba
gaskiya
fiya auna gabaɗin korewar samuwar Allah ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghayr ban san ma kuna da wani Allah ba ya yace kai ya hamanu bil sarhal la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuka kadhiba yace hamana a gina mana ganuwa ganuwa bine 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 in hau in tattaka in leko Allah annabi Musa na san ƙarya shi babu shi a karshe banu Isra'ila suka gano akwai Allah yace to na yarda ni ma amma wa ana rabbukum al-a'la ni ne sama Allah annabi Musa ni ne koga dan kaga koga ɗan banza wallahi malamai tarihi suka ce tsakanin wa ana rabbukum al-a'la da ma alimtu magana da ya fara fadi da Allah ya ce fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula wasu malaman suka ce nakala al-akhirati magana ta karshe da yayi ita ce ma wa ana rabbukum al-a'la wal ula da yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi suka ce tsakanin su shekara 40 ke da kai ko ciwon kai Fir'auna bai yi ba Allah ya kare shi ga mulki ta bugai yace wa hadil anharu tajri min tahti da kore muna yawo karkashi na wana da Fir'auna fi qaumi ya tashi cikin mutane yana takabara jiji da kai yace alaysa li mulku misr wai ba nike da mulkin kasar masar ba nike tanfasa yana ta takama amma a ƙarshe da Allah subhanahu wataala ya tashi durmiyar da shi ya aska ruwa mulkin Fir'auna ya kare ni ina takama da kuɗi an yi dan karuna wanda da jiya kuɗi ta bugai me yace to inna ma ujitu ala ilmin indi waɗannan da muka samu a business ne kasan haka in kasuwar namu in ya samu kuɗi sai ya ce kasan iya business kana wannan in baka iya ta ba sai ka kai ta haka yake cewa kanawa in baka iya su ba shi gani yake kuɗin iyawa kanawa ce da dabaru sai ga yaran da kanawa suka ba zai sai rugo wajen malamai addu'a adda an gwamza ya ina kanawa naka da dabara kaka eh kasan yanzu ai dahiru ya musamman lokacin tarazan kasan dahiru in ba iya mai ba dahiru sai da ladabi yanzu ina dahirin naka to Allah shine komai to a karshe ina karu ne Allah yake faka safna bihi wa bidarihi Allah yake kafa da dukiyar da arzikin na takas kafa ina karu in kina takama ke din dangi ce ke kaza mu ce mulki fartan muke mulki mu ke kaza akwai ba sallan abu a ma'aikata sai kaje an ce ita ba ta ba ta zo lokacin da ta gada ma ta tashi lokacin da ta gada ma saboda suke mulki ba abinda za a iya mata suke mulki an mushallafa ne sai kai an ce aba inar kadai da saki ko ba abinda za kuma baya zuwa kai provisor dole ka bi shi dole ka nemi ku zauna lafiyar shi duk wannan abinda za kai kana tunanin kuna da jama'a kuna da dangi ina Abu Lahab yake ta kai ya dangi ta kai ya jama'a yau ina yake yana wuta Allah subhanahu wataala ya hallaka shi ma aghna anhu ma duhu wa ma kasab sai ya tsalana arzakan haf wa mar'atuhu ma da kalhaf fi jidha hablun hablun min matar don haka yayin uwa dole ne mu koma ma Allah subhanahu wataala duk matsalolin da muka samu kan mu yake tsammani game da rahama Allah tabbas mata suna cikin damuwa kowace matsalar da ta faru mu ma muna cikin damuwa matsalolin ku mu ba ku zama lafiya da mu mu ma muna cikin wannan matsalolin yadda kuke tunanin kuna cikin matsaloli mu ma muna cikin matsaloli da ku amma dai tabbas mata da yawa sun yi fama da ainihin rashin kwanciyar hankali na zamantakewar rayuwar aure suna fama da matsaloli to wannan wani dan abu ne na dan bamu wanda zai sha mu mahawaye in san cewa da halin da nake cikin in koma ga Allah idan na koma ga Allah Allah zai yaye min damuwa ta mai da al'amuran na ga Allah kai ne yake tsammani game da rahmar Allah mace ce take cikin zamantakewar rayuwar aure ba dadi shekaru aru aru kullun abin da yake ce kire koma ga Allah subhanahu wataala tana yi wa Allah zai girmama ladake idan Allah subhanahu wataala ya girmama ladake kuma sai kiga cewa ina kan abubuwa suna da kyau amma yanke tsammani game da rahmar Allah to wannan ba abu bane da ya kamata tsakanin da Allah mace kai madiba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da akai sulhu al-hudaybiyah lokacin da aka zo aka rattaba hannukan kudiri wanda dukkan shi cikakarwa ce ga musulunci ga musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda Umar yana nan tsaye ya ga annabi ya rattaba hannu Umar ya tashi yayin lokacin yayin ciciya yazo ja annabi sallallahu alaihi wasallam kamin yazo ja annabi yazo ja Abubakar yace wai annabin nan ba gaskiya bane ba wai mu ba musulmi bane su ba arna bane kaza 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 Umar yace eh Abubakar yace eh yace me yasa annabi zai yi bari madauki kaskanci cikin addinin annabi yace inni rasulullah
Allahumma
ni annaban Allah ne kuma bayan ni annaban Allah ne ni bayan da za a yi saba umarnin Allah
Allahu akbar
yace kuma walan yudayya Allah bayan da za Allah ya kaskantar da ni ya zaci annabi ba Allah kyakkyawan zato ya mu Allah Umar yazo ya annabi annabi ya faɗa mai yadda Abubakar ya faɗa mai Umar yace mu annabi ba ka ce ba za mu shiga Makka ba annabi yace Umar na faɗi amma na ce ma wannan shekara yace a yace to ka jira za ka shiga Makka za ka yi dawasi
Allahu akbar
da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka da shekara ta zuwa annabi ya zo ya yi umratul qada ya zo ya umra ya ramka wacce da bai ba a bare ya zo bana ya ramka ta ba kuma annabi ya shirin yaki wanda ko da shirin ta kwana ma annabi sai da ya tana da wasu mayaka 200 da makamai na kare dangi wajen Makka annabi ya ce ku tsaya in muka ji ba dadi mun dago muku hannu ku yi ta ku kama mu har ku kama mu agaji dan kuma ba komai mu koma da makamman mu annabi ya zo ya umra ta ya dawo sai ta to kike kuskura ke yake tsammani babban matsala da ke kama dan adam ainihin matsala a rayuwa ba wai tsakanin ki da Allah ba ko wani buri da yake na rayuwa daga inda kika kawo kariyar zuciya kin kasa daga inda kika kawo fargaba kin fadi ina san kaza kawai in sa'a titiya ta wannan abin sai na kai gariya daga inda kike tsara anya kawo kazan nan yayiwa to matsala kin kare buri mun da in siyasa mutum sai kaga ya zo yayi wutai a ƙauyen su ko mutum ɗaya ba da ba wanda ya bi shi daga shi sai mata yi a ƙauyen su amma sai kaga ya ce wallahi za mu kada su da ƙuru'u ana yee za mu kada su da ƙuru'u ranar zabe ranar raba gardama a ku ri ba Buhari lokacin da aka zo zabe dai zai mutu da aka zo abin nan mandai ya tabi da aka zo aka tambaye dan jarida ya ce mai yanzu kai mai girma shugaban kasa yanzu alal misali in baka ci zabe yace hidda wani alal misali ni zan ci zabe kuma ya ci zabe yace hidda wani alal misali ni zan ci zabe kace in na ci zabe mutane suka ga yayi kwaba nake ba kwaba da malaman ya suka karar nuna mai akai ya sa kyakkyawan zato ga Allah zai ci zabe to haka ake kamar ki zo kina inda anya ma ne ta waya aure ni Allah ya kaza ka anya kaza ke sa kyakkyawan zato ga Allah in kika sake kyan zato ga Allah an gama koyi to amma fa duwan ga abin da muke faɗi ya ɗan uwa mata ba yiwa kuma kina fama da matsalolin na zamantakewar rayuwa ba ki gyara zan alaka ki da mijinki ba kika kyauta ta mai duwan ga ba zai ba domin saka ce jilbatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdu man asaa ilaiha zakata an dari an tadda su akan san mai kyauta ta musu da kin mai muna na musu ke da ki na ki wata din da mijinta ya sauke wajibinta ita ma sai ta rasanar da wajibin shi a kuskure Allah ya ce amai ta zabi mishi don kun je gobe kiyama ga haƙƙin ki akan shi ga haƙƙin shi akan ki kowa sai an ke haƙƙin ki da ke da kai akan shi sai an kwato mai shi haƙƙin shi da ke da kai akan ki sai an kwato mishi to don haka wannan anan ya kamata in tsaya na gari abinda nake so da mu dai mata mu mai da al'amuranmu da Allah abin da ya sa na zaɓi wannan da yawa daga cikin mata sun zo su ce mana a taya mu da addu'a muna fama da matsala baban Abdul ba an ke gane mai baban Sadiq mun ke gane mai baban waye mun ke gane mai to shi ne daga bare din ya abu na gaba dai wala Allah ya dan zaman to ya dan zaman to solution na ayyuka da matsalolin da ne muke fama da su abin da muka bani dai a da